yayin ziyarar gani da ido da bada tallafi ga yan gudun hijirar da ke jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da ke da dubban yan gudun hijira a yanzu. Jami'ar hukumar a Najeriya a Gela di Congo a Tangana ta ce fa dole ne ma a haɗa hannu wajen tallafa waɗanda suka sami tsira da rayukansu ta wajen sake tsugunar da su, inda ta bayyana aniyar hukumar na samar da muhalli kusan 200 ga wasu al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa a jihar Adamawa.
Some of the very vulnerable IDPs will find some place to stay in.
Mun kawo wannan ziyara ne ta musamman domin mu duba irin halin da yan gudun hijira ke ciki da ma irin tallafin da suke bukata, kuma akwai bukatar hada hannu wajen tallafawa. Shi yasa hukumar UNHCR ta kudiri aniyar tallafawa jihar Adamawa wajen gina muhalli fiye da 200 ga al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa. Mu fa yanzu muna ma jiran gwamnatin jihar ne kawai da ta nuna mana filin da za mu soma wannan aiki, a cewar jami'ar hukumar kula da yan gudun hijira a Gela Tangana.
Now but at least we will start with 200 houses for 200 families, but definitely it will be a starting point.
Tawagar hukumar dai ta makunshi fitaccen mawaƙiya a Najeriya wanda ma ke zama babbar daraktan cibiyar inganta rayuwar mata Miss Onyekawoyinu, wanda ita ma ta bayyana muhimmancin taimakawa yan gudun hijiran da sauran waɗanda rikicin Boko Haram ta shafa, inda ta bayyana aniyar su na kaddamar da wani sabon faifayen album na waƙoƙin da za su yi game da wahalhalun da yan gudun hijira ke ciki.
Bring out what you have and let's help them. God will reward you even more than what you have put in. You are helping humanity, you are also helping yourselves.
Dole ne ku ba da nasu gudunmawa, don haka za mu kaddamar da waɗannan waƙoƙin domin nema wa yan gudun hijiran tallafi. Wannan ko shi ne gudunmawar mu. To sai dai kuma ita ma nata bangaren hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma ta ce a shirye take ta hada hannu da kungiyoyi da ma sauran masu hannu da shuni. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar neman mai kula da sansunan yan gudun hijiran jihar da ma yayi karin haske.
Hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa da sauran hukumomi na gwamnati za su iyakacin kokarinsu wurin mai da hankalinsu wurin gyara gidajen mutane ko ba su taimako da don su gyara gidajensu. Sannan asibitoci da makarantu wadda su masu lalace za a ba su kulawa.
To kome su ma yan gudun hijiran ke cewa ne game da tallafin da suke samu a yanzu? Mr. Likanus Samuel shine shugaban yan gudun hijiran da ke sansanin Malkohi ya ma bayyana jin dadin su kamar haka.
Gaskiya ba abun da zamu iya cewa illa mu ce mun gode, muna farin ciki da abun da ya kasance nan. Mun zo sun mana jaje da abubuwan da yake fara sun sha zuwa.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.